kasar Ingila ta bayyana sunan tsohon koci kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da ke cikin kasar Faransa Unai Emery a matsayin sabon kocin ta wanda zai maye mata gurbin Arsen Wenger da ya ajiye aikinsa a ƙarshen kakan wasan bana bayan ya shafe tsawon shekaru 22 yana jagorantar kungiyar ta Arsenal. Emery mai shekara 46 da haihuwa an tabbatar masa da wannan matsayi nasa na sabon kocin Arsenal a ranar Laraba 23 ga watan Mayu shekara 2018 kafin zuwan kungiyar. Kocin dai ya kasance tsohon koci a kungiyar ta PSG inda ya jagorance ta wajen lashe wa'insu lambobi wato kwakwakwai a wasanni daban-daban cikinsu har akwai wasan League One na shekara 2017 zuwa 18 sannan da muke ciki wanda suka lashe a bana. Kocin ya ajiye aiki ne a PSG bisa ra'ayin kansa bayan da kwandirakinsa ya kare a kungiyar ta PSG. A bangaren sai da sayarwar wasan kwallon kafa ta duniya ko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Everton dan kasar Ingila Wayne Rooney ya fara tattaunawa da mahukunta a kungiyar kwallon kafa ta DC United da ke can kasar Amurka kan batun komawarsa da taka leda a kungiyar. Idan muka leka Manchester United kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana dab da kammala sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk mai suna Pride da shekara 27 a haihuwa inda suke da karfin gwiwan ganin cewa za a kammala wannan ciniki a sati mai zuwa. A Manchester City kuwa za ta biya kungiyar za ta biya kudi ne har fam miliyan 60 domin ganin tasiro dan wasan gaba na gefe mai suna Riyad Mahrez daga kungiyar kwallon kafa ta Leicester City din karshen kasar Ingila wanda tun a watan Janairu 2018 ta yi kokarin ganin ta yunkurin dauko dan wasan zuwa kungiyarta amma abin ya ci tura ya abin da ya sauka kenan daga nan dangalin BOA huta lafiya.